This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe, a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Yuni 2024, wadda ta zo daidai da ranar Sallah Babba, da fatan al'ummar musulmi na bukukuwan Sallah lafiya. Kamar yadda aka saba duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga musulmin duniya, za mu jingine shirye-shirye da muke kawo muku don kawo muku gaishe-gaishen sallah daga 'yan Afirka mazauna sauran kasashen duniya. Amma kafin mu kai ga hakan, sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Kasashen hawa farashin kayayyaki a Najeriya a duk shekara ya kai wani sabon matakin kokoluwa na shekaru 28 da ya kai kashi 33.95 cikin 100 a watan Mayu, kamar yadda alƙalamin hukuma suka nuna a ranar Asabar. Lamarin da ya ƙara tsananta wahalin da ake ƙara ta'abbara al'umma kan sauye-sauyen tattalin arziki na shugaba Bola Ahmed Tinubu. A daidai wata na 18 ne hawa farashin kayayyaki ya tashi da kashi 33.69 cikin 100 a wata ɗaya da ya gabata. Matsalolin tashin farashin ya taso ne sakamakon sauye-sauye da Tinubu ya yi, inda aka rage tallafin man fetur da wutar lantarki, kuma ya rage darajar kuɗin naira sau biyu a cikin shekara guda. Ƙungiyoyin ƙwadago waɗanda suka dakatar da yajin aiki da suka kira nema a ƙara musu sabon mafi ƙarancin albashi sun yi zargin cewa sauye-sauyen na cutar da talakawa, tare da jefa miliyoyin mutane cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama da suka gabata. Bayanan da hukumar ƙirdiga ta ƙasa ta wallafa sun nuna cewa abinci da abubuwan sha da ba na barasa ba sun ci gaba da zama mafi girma wajen haifar da hauhawar farashin kayayyaki a watan Mayu. Hauhawar farashin abinci, wanda ya haifar da mafi yawan tashin farashin kayayyaki a Najeriya, ya tashi zuwa kashi 40.66 cikin 100 daga kashi 40.53 cikin 100 a watan da ya gabata. Al'ummar Ghana da ta suka fusata suke kokawa kan ɗaukewar wutar lantarki ba tare da shiri ba, sun sake fuskantar ƙarin zulumi bayan masu rarraba wutar lantarkin suka sanar da ƙarin katsewar wutar lantarki a makonni masu zuwa. Ɗaukewar wutar lantarki da aka fi sani da dumsu a yaren Akan na Ghana na ƙara jefa al'umma cikin wahalar gudanar harkokin kasuwanci da ciniki kan gwiwarsa saboda matsalar tattalin arzikin ƙasar mafi muni cikin shekaru 10. A ranar Alhamis, kamfanin Ghana Grid da kamfanin wutar lantarki na Ghana da ke rarraba wutar lantarki a faɗin ƙasar da ke yawan mutane miliyan 33 a yammacin Afirka, sun ce za a shafi makonni uku ana samun matsalar wuta saboda aikin gyaran da ake samar da iskar gas a Najeriya. Najeriya dai na baiwa Ghana kaso na iskar gas da take bukata domin samun makamashi ga cibiyoyin wutar lantarkin ƙasar. Sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da kamfanin WAFCO mai kula da bututun da ke shigar da iskar gas Ghana daga Najeriya ya kuma yi gargaɗi za a samu raguwar yawan iskar gas da ake da shi saboda aikin gyaran da ake yi a Najeriya. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 7 ne aka kashe a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo a lardin Kivu ta Arewa a ranar Asabar, bayan da jami'an suka fantsama kan tituna domin adawa da ƙaruwar hare-haren da ake cutar zaton na kai wa 'yan tawaye ne. Ana zargin kungiyar 'yan tawayen Allied Democratic Force da ke da alaka da kungiyar ISIS ta kashe mutane fiye da 40 a wani hari ta kai a ƙauyen Maikenku a cikin wannan makon, kuma sama da mutane 80 a raharan da ta kai a wasu ƙauyukan lardin gabashin ƙasar a makon da ya gabata. Rikicin da ya ƙara tayar da hankalin jama'a, lamarin da ya kai ga kashe sojoji biyu da direbansu a yankin Lubero sakamakon wani taron jama'a da aka kona motar da suke ciki da dar'ar na Juma'a, kamar yadda jami'in yankin Julio Magama ya shirya kamfanin dillancin labarai na Reuters. Daga ƙarshe jiya Asabar, sojin Isra'ila 8 ne suka mutu a wata fashewa ta faru a kudancin Gaza lokacin da suke tafiya a cikin motar mai sulki, a halin da ake ciki kuma sojojin Isra'ila na ci gaba da dannawa a cike da kewayen birnin Rafah na kudancin Gaza, inda suka kashe Falastinawa aƙalla 19. sojoji takwas sun rasa rayukansu ne a lokacin da suke gudanar da ayyukansu a kudancin Gaza a cewar sanarwar da sojojin suka fitar an sanar da iyalansu inji sojojin fashewar da sanyin safiyar ta auku ne a kusa da Rafa ko dai wani makami ne mai zani da Hamas da Libya
labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla da fatan dukan musulmi a fadin duniya na kan shagulgulan bikin sallah lami lafiya yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe guda mu barwa Zahra Aminu fage fili ta gabatar mana da shirinmu na musamman kashi na daya
yau ne sallah yau ne aid dukku taho muyi sallar aid yau ne sallah yau ne aid dukku taho muyi sallar aid
gaisuwar sallah daga fadin duniya
ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Zahra Aminu fage ce nake muku barka da asubahi tare da fatan an yi sallah lafiya yau take babbar sallah wanda ya daidai da ranar 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijiran manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 16 ga watan Yuni na shekarar 2024 a wannan rana ta babbar sallah wato sallan layya zamu ka muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki daga ko ina a fadin duniya da suke son miƙa sakonnin su to masu sauraron mu sai a gyara zama a kasance tare da mu domin sauraron shirin mu na musamman ta gaishe-gaishen sallah
Allahu akbar الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد
لا إله إلا الله
يوني سلا يوني عيد دك تهومي سلا عيد
يوني سلا يوني عيد دك تهومي سلا عيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا تارد هاتي هاتين في ساقاتي فروني أرحى وسامة دونات أساشا الله رباوة باكي إيه ودفركو إنا ni ka gaisuwa ta ta musamman ga Voice of America ma'aikatan su da injiniyoyin su baki daya manya da kanana da fatan an yi sallah lafiya sannan ina miƙa sakon gaisuwa ta da fatan alheri ga mutanen mu na Najeriya baki daya family dina da ƴan uwa da makota da abokan arziki da duka yaran Najeriya ga baki daya ina miƙa gaisuwa ta musamman sannan ina miƙa gaisuwa taban girma ga fadar mai martaba sarkin musulunci Allah ya kara mai lafiya da mai girma gwamnan Kano Dr. Kabira Abba Yusuf da mai girma sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ina miƙa sakon gaisuwa ta musamman da manyan malaman mu dake Najeriya Dr. Ibrahim Daurawa ina miƙa sakon gaisuwa ta musamman ga tattare da su ina miƙa sakon gaisuwa ta ga fadar sarkin Afirka da kalabaran Abdulkadir Koguna da hakimansa da fadawa duka ina miƙa sakon gaisuwa ta musamman alherin Allah ya kai musu da fatan an yi sallah lafiya sannan ina gaida yan uwanmu da abokan arziki mutanen da ke Dubai da mutanen da ke Qatar da mutanen da ke Bahrain da mutanen da ke Sudan da mutanen da ke Masar ina miƙa sakon gaisuwa ta da fatan alheri da fatan zamu sallah lafiya kuma anan dai zan tsaya ina gaida aminiyata ta musamman in yi gaisuwa ta musamman da Hajiya Safiya da Hajiya Taiba da suke zaune a America ina miƙa sakon gaisuwa ta da fatan alheri da aminiyata Khadija dake Najeriya to ne musu fatan alheri da fatan za a yi sallah lafiya assalamu alaikum
Assalamu alaikum sashin Hausa na VOA sunana Abdul Aziz Garba
zan isar da sakonni na barka da sallah ga ƴan uwa da abokan arziki suna nan da dama waɗanda nake alfari da su musamman iyaye na wanda aka fi sani mahaifina Sabo Garba da kuma mahaifiyata Rabiatu Muhammad sannan kuma ina da kanne suna nan da yawa zan fara daga kan Umaru Garba Fadimatu Garba Hajizatu Garba Zulayyatu Garba da kuma wato Aishatu Garba sannan akwai mamman Sani Garba akwai kuma Usaina Garba sannan akwai Hassan Garba akwai wato ainin autan mu wanda ake kira Yusufa Garba to sannan kuma akwai dai ƴan gidan mu wanda akwai Hanne ita ma ina isar mata da sako na barka da sallah akwai babata wacce ita kuma tana kasar wato Congo muna kiranta baba Rabi ita ma ina isar mata da sako na barka da sallah bazan manta da kakata ba wacce take alfari da ita tsohuwa mai ran karfi Allah ubangiji ya kara mata tsawon rai ina isar mata da barka da sallah ta musamman sannan akwai wato ita ma baba ta kanwar mahaifiyata wacce ake kira wato baba Naniya dai muke kiranta ita ma ina isar mata da barka da sallah akwai su baba Saratu akwai baba Zulai ga su nan ga kawu Ado shi ma kani mahaifina ne bangaren kuma mahaifina bazan manta da sashin Yahunde ba babban birnin Kamaru akwai wato uwale ita ma ina isar da sako na barka da sallah akwai baba Gambo ita ma a can wato Yahunde ina isar mata da sako na barka da sallah a can Najeriya kuma akwai yayana a jahar Bauchi wanda ban manta da shi ba shi ma ina alfari da shi sosai wanda ake kira yayi dan Azumi ina isar mishi da barka da sallah da iyalansa gabaki ɗaya su anci Hawwa da yara gabaki ɗaya da su Saddiqa ina dai isar musu da barka da sallah gaskiya ina ce dan zan lissafa dukkanin dangina akwai su da yawa gaskiya ya family na da girma sosai to ina fata dai za su amsa kuma za su yi farin ciki da wannan isar da sakon da nayi na barka da sallah madalla
assalamu alaikum sunana Sufyan Abubakar Alal daga Indianapolis Indiana ina muku fata barka da sallah kuma ina gida babana Abubakar Alal kuma ina gida mammata Aisha Butali wadda take aikin haji yanzu kuma daga ƴan gida ina gida kakana Bashar ina gida antita Taha kuma ina gida uncle ina baba Taylor kuma ina gida yayana Isa kuma ina gida yayana Haruna da kannina da yata Sakina ina gida ta kuma ina gida kauna ta Zainab
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Na'ima Abubakar Alan ina nan zaune a Indianapolis Indiana ina mu kowa da kowa barka da sallah barkanku da sallah Allah ubangiji ya maimaita mana Allah ya gwada mana badin barada ina mu ƴan uwana duka barka da sallah ina mu ƴan uwana na Arlita barka da sallah musamman abbana Usman Butali ina mu duka ƴan uwana na Arlita barka da sallah ina mu ƴan uwana na Agadis barka da sallah amma musamman kakana Bashar Anumu ina maka barka da sallah kakana mai gidana da duka sauran ƴan uwa ina mu ƴan uwana na Niyami barka da sallah ina mu uwaye na barka da sallah na Niyami uwaye na na Agadis uwaye na na Arlita duka ƴan uwa dangi ina muku barka da sallah Allah ubangiji ya maimaita mana kuma ya nuna mana badin badada assalamu alaikum Thank you.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Madakin Samunaka. Ina mika gaisuwa na wannan sallah ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar. Ina mika gaisuwan sallah na ga Professor Ango Abdullahi Dr. Dalata Sarki Tafida da Alhaji Jafaru Makarfi da fatan sun yi sallah lafiya. Mai martaba sarkin Zazzau da mai martaba sarkin Old Muri Alhaji Abdullahi Baba Ciroma da sarkin Dawakin Muri da hakimin Didango da hakimin Old Muri da fatan duk sun yi sallah lafiya da mai martaba Madakin Zazzau Mannar Jafaru. Ina mika gaisuwan sallah na ga walin Kano Bashir Mahewali. Ina mika gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin Lere da mai martaba sarkin Samunaka da mai martaba Salanken Zazzau Dr. Abdulkadir Bello Salanke. Ina mika gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin Kauru Ya Usman Alhaji Ya Usman da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina mika gaisuwan sallah na ga mai martaba sarkin Kefin Ya Musa da cokalin Kefi da Baba Audu tsohuwar kasuwa Kefi da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina gaida limamin Bauchi Alhaji Bala limamin Samunaka Alhaji Nayako. Ina mika gaisuwan sallah ga limamin Lere. Ina mika gaisuwan sallah na ga General Abdurrahman Bello Dambazo Baradan Kano da General Muhammad Barau retired, Brigadier General Aliyu Ahmed retired, Brigadier General Dusama Air Vice Marshal Haruna Muhammad Bidda retired. Ina mika gaisuwan sallah na ga Garba Musa Turawa da Zab Aliyu Abdullahi Makalfi Muhammad Sani Dan Haja ya haya dogara NNPC Gombe. Ina mika gaisuwan sallah na ga Umaru da Hajiya Wani Ibrahim Suleiman Kayinji Road a Kaduna, Hajiya Rakiya Muhammad Sani a Gyadi Kano da Hajiya Kande Saja Jumare Tudun Wadan Zaria da duk mutanen gidan Alhaji Ahmadu Gelleso a Zaria da Salisu Ahmed tsohon chairman Zaria local government a Tudun Wada Zaria. A Kano kuma ina mika gaisuwan sallah na a Jijinyu da Alhaji Ibrahim Usman Wudul da kuma iyalinsa da fatan duk sun yi sallah lafiya. Alhaji Ahmadu Wudul a Tarauni shi ma ina mika gaisuwan sallah da fatan sun yi sallah lafiya. Ina mika gaisuwan sallah ga Lubu Aliyu mai daki na da Umma Hajiyayye amiyata Allah da duk jama'ar da ke amiyata Allah da fatan duk sun yi sallah lafiya. Lawal Aliyu Hunkuyi Tabaku Zaria ina fatan yayi sallah lafiya da Hadau yaro mai gyaran agogo a Samunaka da Alhaji Musa mai kantin sauki Samunaka dan yaro na Muntsamiya sai a Kunu duk a Samunaka da dan baba mai shayi Junaidu Murna Galadanci a Katsina da Alhaji Ahmed Mashi a Katsina Aliyu Saulawa Aliyu Sanu Sound Saulawa ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Abi Yusufu Daura da Awalu Muktar Zangon Daura da Mustafa Mamman Zangon Daura duk ina fatan sun yi sallah lafiya da garkuwan kankiya da baba Ami a Samunaka. Ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana na badin badada lafiya. Masallaran mu huta lafiya daga Alhaji Garba Suleiman Krako Madakin Samunaka.
Assalamu alaikum ga gidan radio Murya Amurka da fatan dai kuna cikin koshin lafiya kuma kun yi sallah lafiya. Kuma muna muku barka da zagayowar shekara. Umar Faris sunana mazauni Cote d'Ivoire. Ina babban birnin wato Cote d'Ivoire Abidjan. Suleiman Muni barka karora haka da fatan dai kai sallah lafiya a nan cikin birnin yami. Yanna Abba Ratiu kai ma nan birnin yami barka karora haka. Isa cikin babban birnin yami da annan kamfin yantila kenan barka karora karfa da kai sallah lafiya. Sai na tsallaka a can yankin Doso Dogon Dutse kenan. Babban yaya shi Aibu barka karfa sallah da fatan kai sallah lafiya. Idan na sake dawowa nan ne yami kuma Hadiza barka ki da sallah da fatan da an yi sallah lafiya. Yanna anan kuma Abidjan mai da yaki na kima rashida barka ki dar hakar fatan ke sallah lafiyar ki da iyalinki yana duk illahirin masu sauraron gidan radio Murya Amurka muna musu barkar sallah kuma barkar zuwa shekara Allah ya maimaita muna
assalamu alaikum jama'a ni dai sunana Aishat Mai Gari daga nan Niger albarkacin wannan rana ta sallah babba ina min kasahiyar gaisuwa ta da farin ciki na da kuma barka da sallah zuwa ƴan uwa a duk inda suke fadin duniya gabas da yamma gusun da arewa zan yi amfani da wannan ƴan uwa na inda suke a Saudiya a Nigeria a Maradi da kuma Ngorunji ina miƙa musu sahihiyar barka da sallah ita da fatan kuma sun yi sallah lafiya
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ina wa sarkin musulman Ghana gabaki da Alhaji Dr. Sheikh Usman Nusha Arbutu barkan mu da sallah da Sheikh Umar Ali Sunna na mai barka da sallah da Sarki Yahaya Hamisu Bako na ma barka da sallah Sarki Hausawa na Kabir Kadir English na ma barka da sallah Sarki Abbas na Gonse na ma barka da sallah Sarki Tamashek na Buzayi gabaki da na ma barka da sallah Sarki Kabore na ma barka da sallah Sarki Samarin Kabore na ma barka da sallah Sarki Botiano na Zango na ma barka da sallah nayi wa sarkin lafa barka da sallah nayi wa sarkin fadama barka da sallah matawallin greater accra na mai barka da sallah da duk musulman da suke gane gabaki daya na muku barka da sallah da ƴan wan sharbutu gabaki daya na muku barkan mu da sallah barkan mu da sallah Allah ya maimaita mana assalamu alaikum
kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko sai kuma a dakace mu shirin mu na ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 3 agogon Ghana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen hada wannan shiri har yazo gare ku da waɗanda kuka ji muryoyin su muna miƙa sakon gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga daukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya da fatan Allah ya maimaita mana godiya ta musamman ga wanda ya daidaita mana sauti ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC da fatan an yi sallar Eid lafiya
yau ne sallah yau ne Eid dukku taho muyi sallar Eid
yau ne sallah yau ne Eid dukku taho muyi sallar Eid
ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid
ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid
muyi sadaka kuma muyi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid
sadaka kuma muyi kyauta kan hanyar mu zuwa yin ayi
mun saka ya sabbitas manya har da kana ranarmu yau ne sallah yau ne ayi yau ne ranar murnarmu yau ne sallah yau ne ayi duk taho mu yi sallar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi domin yau ne ranar ayi ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid dun ba shakka ladar mu tafiya wai taranar Eid dun ba shakka ladar mu tafiya wai taranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka 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 ku yau ne sallah yau ne Eid barka 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 ku duk taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu duk taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله yau ne sallah yau ne Eid duk taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid yau ne ranar murnarmu yau ne sallah yau ne Eid duk taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a الأمة بركم مدين سل رعيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران رعيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران رعيد يوني سل يوني عيد دك تهو مي سل رعيد يوني سل يوني عيد دك تهو مي سل رعيد ياكو جماعة سيوه فرأة دومي يوني ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka 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 ku yau ne sallah yau ne Eid barka 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 ku duk taho bayin Allah
a gaida Zahra masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci na musamman da haka ne kuma muke mika sakon gaisuwa da fatan alheri ga dukkan musulmi da suke bikin sallah Allah kuma ya sa mu ga tabbaci idan da rai da lafiya kafin nan za ku iya garzaya dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da X da kuma Instagram domin ci gaba da sada zumunci ko ku aiko da sakonni ta hanyar email ta sashin Hausa @voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafin mu na internet a voahausa.com yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Juliet Expression da ta daidaita mana sauki da bada umarni sai injiniyanmu na yanzu daga nan birnin Washington DC Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.